san ki zane so siyan baki wacce zuciya ta so na yi sai da ke nake gani zan rayu aliji ta gare ki Hausa boy mai abun mamaki soyayya ta zan baki ya kudi zan hada da kaki akan ki zan rigima rigima ko fitina wanda digi yake bin ki zana hana ki ma fada wa kowa ki ta wuce akwai fayar da kike zuciya ta kare san ki take wai me kika yi min haka ne ko kin kai ni gun malamin ki ne dan mata
what have you done to me I don't know
sare shi ba ɗan mata ya kike masa fadan wai ne kike ban iya mancewa da ke a ko da yaushe tana ki nake ai ni gare ki na zama mandela wanda zai ya takura ki mun kulla babu wanda zai raba mu sai Allah in bakin ciki za su sha wala na fahimci komai ki kai su ne ku duba kin gidi sai da kin zane yarinya ya ya ne ko kin kai na malamin ki ne ɗan mata
what have you done to me I don't know believe me